لا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya saki hada mu a wannan yammaci na Juma'a, wanda a yau watan Rabiul Awwal yana da kwana 18 ko 16 hijira 1435, wanda ya zo daidai da 17 ga watan 1 miladiya 2014. Cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Mukhtasaru Shama'il al-Muhammadiyya, wanda Imam al-Albani ya takaice shi daga babban littafi na Imam Tirmidhi mai suna Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, wannan shine darasin mu na 23 ko 24. A gabanin mu fara karatu akwai dan tambayi da zan yi a cikin karatun mu da muka yi na baya, inda muka zo maganar gashin baki a cikin wani hadisi na Mughira ibn Shu'ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya rage shi. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rage shi a hadisi na 140 kenan, a cikin babu ma ja a fi idami Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ya lazami akan fassarar da muka yi a aqsuhu laka ala siwak, a wancan lokacin mun karanta cewa za a ɗora asuwakin a kan gashin baki sai ya zama an cire shi. To a ɗaya daga cikin malamanmu ya kira ne lokacin da ya ga karatun a Sunna TV, yake cewa abin da ake nufi shi ne akan sanya asuwakin ne ƙarƙashin gashin bakin, tunda yana da yawa, ya riga ya yi yawa kamar yadda hadisin ya gwada. To za a sanya shi a ƙarƙashin, sai a sanya abin yankewa a yanke, ba turgewa za a yi ba. Wannan shi ne gyaran da za mu yi. Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya dacar da mu. Zamu tashi babu ma ja'a fi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu min, babin da yazo yake bayanin abinda Annabi sallallahu alayhi wa sallama yake fada gabanin cin abinci da kuma bayan ya gama cin abincin. Ma'ana wannan babi zai mana bayanin me manzon Allah yake fada sallallahu alayhi wa sallama kafin ya sanya hannunsa cikin abinci, bayan kuma ya ci abincin ya gama mai manzon Allah yake faɗa. Malai yace an Abi Ayyub al-Ansari, an karɓo daga Abi Ayyub al-Ansari, qala yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yawma, mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana, fa qurriba ta'amun, sai aka gabatar da abinci, fa lam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalla. Abu Ayyub al-Ansari yace ban ga wani abinci ba wanda yafi wannan abincin albarka farkon lokacin da muke cin abincin, wala aqalla barakatan fi akhirih, sannan kuma mafi karancin albarka a ƙarshen shi. Ce ban taba ganin abincin da farkon shi yana da albarka ba, amma ƙarshen shi ba albarka. Fa qulna ya rasulullah, sai muka ce ya manzon Allah, kaifa hadha, yaya haka ya faru? Qal, sai manzon Allah ya ce inna zakarna smallahi hina akalla, mu mun ambaci sunan Allah madaukakin sarki lokacin da zamu ci, thumma qa'ada ba'du man akala wa lam yusalli Allah ta'ala, daga baya kuma wani yazo ya zauna wanda bai ambaci Allah ba kuma ya ci, yazo ya sanya hannunsa yana ci shi bai ambaci sunan Allah ba, fa akala ma'ahu shaytan, sai shaytan ya ci abincin tare da shi. Wannan hadisi kamar yadda muke gani malam yayi alama cewa hadisi ne mai rauni a cikin sanadin shi, kun ga zaku gami ya sa mana da'if, can kasa yace isnaduhu da'if, sanadin hadisin mai rauni ne. Fihi Abdullah ibn Lahi'a, akwai rawi din nan da ake kira Abdullah ibn Lahi'a wanda yana da rauni, wa huwa sayyi'ul hibzi, haddashi tana da rauni, wa fawqahu, gabanin Ibn Lahi'a din akwai rawiyani la yu'rafan, akwai sarawi guda biyu su kuma majhulai ne, sai zama sanadin hadisin yana da rauni. Wa qad akhrajahu Ahmad, malai yace Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin Musnad na Imam Ahmad juz'i na 5 shabi na 415.